Zanga-zangar neman rushe rundunar tsaro ta ƴan sandan SAS na neman ɗaukar sabon salo a Najeriya. Kawo yanzu dai bayanai sun tabbatar da cewar wannan zanga-zanga ta kazamce a jihar Edo da ke yankin Niger Delta. Ko da yake dai hukumomi a Najeriya sun rushe wannan runduna ta ƴan sandan SAS da ake zargi da cin zarafin jama'a da dama. To amma duk da haka wannan zanga-zanga na ci gaba da ruruwa zuwa tashin hankali, inda ɗaruruwan matasa suka fito zanga-zanga da nufin kawo tashin hankali. Gwamnatin jihar ta Edo dai ta saka dokar hana fita na tsawon awowi 24 biyo bayan wani hari da aka kaiwa ofishin ƴan sanda da kuma kubutar da wasu fursunoni daga gidan yari. Dokar ta hana fita dai za ta fara aiki ne daga 19 ga watan Oktoba na shekara ta 2020. Wani mai ba gwamnati shawara ya ma muryar Amurka ƙarin bayanin halin da ake ciki a birnin na Benin.
Sunana Sinari Ali Umar Jeti, mai ba gwamnati shawara akan ƴan arewa mazauna Edo. Kuma abu ne na zama tsartsar an daga cikin masu zanga-zanga kashi biyu ne. Akwai wanda suka zo zanga-zanga ta lumana, akwai wanda suka zo zanga-zanga ta sata. Za su tare motocin mutane suna fusa musu gilasai, kuma suna anshe musu kuɗaɗe, kuma su hana muku tafiya.
Gwamnatin jihar ta Edo dai ta ce hare-haren na ƴan daba ne, kuma ƴan dabar suna neman kwace iko. Gwamnati ta ce ba za ta zura ido ba, tana kallon abubuwa suna faruwa a jihar ta Edo. Su ma wasu ƴan jihar dangane da wannan lamarin ga abin da suke cewa.
They are protesting now, at least maybe federal government should give them what they want. That's all. First of all, now they say they didn't want SAS today. At least SAS has gone. So what next they didn't want again? So we don't know what is going on now.
Wannan yana cewa ne ƴan zanga-zanga ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta biya musu bukatunsu a huta. Daga farko sun ce ba sa son rundunar SAS, an riga kuma an rusa ta. To yanzu kuma me suke so? Shi ma wani ɗan jihar da ke da suna Gudiel Agudu ya ce,
I have been indoor. All the major roads are blocked. Some of the protesters resorted to violence. They have tampered with the security arrangement in the old prison along Chapelle Road in Benin City.
Yana cewa ne ina cikin gidana halin yanzu, kuma dukkanin manyan hanyoyi a birnin Benin na jihar Edo a rufe suke. Sannan kuma wasu ƴan zanga-zanga sun haifar da tashi-tashin hankula saboda sun lalata gidan yarin jihar ta Edo da ke kan titin Safale. Kuma a gaskiya na daɗe ina jin ƙarar harbin bindigogi saboda gidana yana kusa da gidan yarin jihar ta Edo.
I have been hearing shooting since because my house is close to the prison.
A nata ɓangaren rundunar ƴan sandan jihar ta Edo ta ce an kai wa ofishinta uku hari. Don haka rundunar ƴan sandan jihar ta ce a tsaye take wajen tabbatar da kare lafiya da dukiyoyin mutanen jihar ta Edo. Kamar yadda kwamishinan ƴan sandan jihar ya shaida mini ta wayar salula, wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum, Farfesa Bello Bada na Jami'ar Usman Dan Fodo da ke Sokoto, ya yi tsokaci dangane da wannan dambarwa.
To na farko dai al'amari ne wanda duk wani mai kirki a Najeriya ba zai ji daɗin wannan al'amari ba. Irin wannan zanga-zanga ta kan ba mutane marasa gaskiya dama su shigo ciki, su karɓi ragama, kuma su tada zaune tsaye. Yana da kyau a ce gwamnati ta lura da irin waɗannan abubuwa. To amma fa in gwamnati ta yi sakaci, al'amarin ba zai mana daɗi ba ga tattalin arzikinmu.
Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Fort Harcourt, Najeriya.